الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تقال تبتا لألّه سبحانه وتعالى وأن يساجي قدر هدورم أولا لوكتشي domin ci gaba da karatu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta talata wanda ta yi daidai ga 11 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1446 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 11 ga watan uku a wannan shekara ta 2025 da aibuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta 123 a cikin karatu na suratul baqara wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 124 da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين
الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات wato ka ambatawa al'ummarka lokacin da ubangijin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya jarrabi bawansa annabinsa fadadansa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bi kalimatin da wadansu kalmomi fa atammahunna annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya cika su ya zo da su kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Ibrahim inni ja'iluka lin-nasi imaman haqiqa ni zan sanya ka ka zamanto limami ga mutane qala wa min zurriyyati annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya ce ya Allah ka sanya limamai daga cikin zurriyata qala la yanalu ahdi adh-dhalimin Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce alqawlina na bayar da limanci baya samun waɗanda suke azzalimai ne waɗanda suke mushrikai ne za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana yi mana kissa ta ƴan banu Isra'il ta Yahudu da Nasara kamar yadda a karatu wanda ya gabata muka ce tun daga aya ta 40 ta wannan sura har zuwa aya ta 140 ta wannan sura duka Allah subhanahu wa ta'ala yana hakaito mana da kissar al'ummun da suke kafinmu ne su ne Yahudu da Nasara da kuma badalar da suka yi ta yi a lokacinsu da kuma abubuwan da suka yi ta yi wa annabawansu na rashin kunya da rashin ladabi. To shi kenan sai Allah tabaraka wa ta'ala yana cikin hakaito mana kissarsu sai ya yanke ya shigo da kissa ta annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam khalilur rahman abul anbiya'i sallallahu alaihi wasallam saboda ya bayyana mana cewa lalle yanda yahudu da kristoci suke da'awar cewa annabi Ibrahim nasu ne akan addinin shi suke ba haka ne ba saboda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Yahudawa sun yi da'awar cewa shi nasu ne, haka nan Kiristoci sun yi da'awar cewa su ma akan addinin Annabi Ibrahim suke. Allah Ta'ala ya ce, "Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima." Annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba Yahude, haka nan bai kasance Kirista ba. Sai dai Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya kasance mai karkacewa ne daga dukkan addinai waɗanda suka ci karo da addini wanda yake basamawi, saboda addini wanda Allah Ta'ala ya saukar da shi. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mai meka wuya ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar da'a da biyayya, bai kasance ba cikin mushrikai. Inna awlan nasi bi Ibrahima lalladhina taba'uhu wa hadhan nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Ya tabbata cikin Al-Jami' na Al-Imam Tirmidhi hadithin Abdullah ibn Mas'ud Allah Ta'ala ya kare yadda da shi, maiki alayhi salatu wassalam yace, "Inna abi inna waliyya khalili khalili rabbi abi wa khalili rabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam." Maiki alayhi salatu wassalam yace, "Hakika majibincin lamarina shine mahaifina, badadin mahaliccinsa shine Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam." Sannan kuma sai karanta wannan ayar, "Inna awlan nasi Ibrahima lalladhina taba'uhu wa hadhan nabiyyu walladhina amanu." Allah subhanahu wa ta'ala yace, "Mafi kusancin mutane ga Annabi Ibrahim ba wai Yahudawa bane, haka ba Kiristoci bane, sune waɗanda suka bi abin da Annabi Ibrahim yake kai, waɗanda suka bi lawalin Annabi Ibrahim wajen imani da Allah subhanahu wa ta'ala, da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, da kuma wannan annabi da waɗanda suka yi imani tare da wannan annabin, wato su ne waɗanda suke makusanta ga Annabi Ibrahim, kuma su ne suka fi kowa cancantar a ce Annabi Ibrahim nasu ne, shi na suna shi. To Allah Ta'ala anan yace, "Ka ambata wa al'ummarka." Lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi babban bawansa, ɗaya daga cikin ulul azmin rusul, Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, da mu ga cewa anan Allah subhanahu wa ta'ala ya gabatar da maf'ulun bihi akan fa'ili, "Wa izibtala Ibrahima rabbuhu." Wato saboda muhimmancin fa'ili maf'ulun bihi din, saboda a san wane ne wanda aka jarraba din, saboda dama shi wanda zai jarraba wal ansa Allah tabaraka wa ta'ala. To wane ne za a jarraba? Sai Allah Ta'ala ya bayyana shi da farko, "Wa sha'a nahu khafa rabbahu Umar wa shadda nahu zana nawruhu shajar," kamar yadda dan Malik ya faɗa cikin littafin Sarfiya baiti na ƙarshe cikin babi na fa'idi, yace ya yaɗu cikin Larabawa, cikin Larabci, cikin zance na Larabci, "Nahu khafa rabbahu Umar," wanda muka ce ka ce Umar ya ji sauran mahaliccinsa. Kaga sai ya zo da mafa'ulun bihi da farko, sai kuma ya jinkirta fa'ili din, ya halatta haka. To shine anan yace Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabi Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam bi kalimatin, da waɗansu kalmomi, wanda wannan kalmomi din malamai sun yi sabani akai waɗanne ne waɗannan kalmomi din. Waɗansu daga cikin malamai suka ce kalmomi din nan su ne a rago guda 30 sahaman, guda 10 cikin suratul Tauba, guda 10 cikin suratul Ahzab, guda 10 cikin suratul Mu'minun da suratul Ma'arij. To waɗannan su ne abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabi bawansa Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da su. Guda 10 na cikin suratul Tauba, faɗin Allah Ta'ala da ya ce, "At-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ibuna ar-raji'una as-sajiduna al-aamiduna bil-ma'ruf wan-naahuna 'anil munkari wal-haafidhuna li-hududillahi wa bashshiril mu'minin." Wato za mu ga nan akwai waɗansu jumloli guda 10 wanda Allah Ta'ala ya buɗe su da "At-ta'ibuna," bayina nagari su ne waɗanda suke ma masu yawan tuba lokacin da suka aikata laifi za su koma zuwa gare ni sun san cewa ba wanda yake gafarta laifuffuka sai ni kadai wa man yaghfiru dhunuba illa Allah al-abiduna at-ta'ibuna al-abidun sannan kuma su ne masu ibada bayina na gari su ne waɗanda suke bauta to annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam waɗannan tarihi guda goma wanda Allah ta'ala ya siffanta su a wannan guri annabi Ibrahim ya zo at-ta'ibuna al-abiduna al-hamidun annabi Ibrahim yana ɗaya daga cikin at-tawwabun yana ɗaya daga cikin al-abidun yana daga cikin al-hamidun as-sa'ifun ar-rajibun as-sajidun har zuwa ƙarshen ayar sannan kuma akwai tafsiri guda goma cikin suratul ahzab wanda Allah ta'ala ya bude su da innal muslimina wal muslimati yarfe su da a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأتمنى أن الجملة الأولى قوم وأن الله تبارك وتعالى يا أم بشيس أنا سورة غوري نبي وأتمنى أن الله يجي جن سورة براءة muna da guda goma anan muna da guda goma sai kuma cikin suratul ma'arij da suratul al-mu'minun anan ma da mu samu guda goma qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru mu'minin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم معاهدين راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون وأنا أقول هذا هو جواب أولا ستانو لي هرب سن بن عتبس وأن الله تعالى يأمر جسرا وجكم سورة المعارج أجنكم سيما سامو بلاب وأن أولا سن نسيت تتسوى أنا إلا المسلمين الذين هم على صلاتهم دائم والذين هم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون هل يزوى أولئك في جنات مكرمون تلامك جواب سأل تابعني ولا تناتك waɗansu daga cikin malamai suka ce waɗannan su ne abubuwan da Allah ta'ala ya jarraba annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da su wanda wannan al-imam ibn al-Qayyim cikin littafinsa tafsiri al-muharrar al-majiz ya kawo wannan maganar haka al-imam al-Qurtubi cikin littafinsa na tafsiri al-jami' bi ahkam al-Qur'an ya shigo da wannan maganar haka wato الدكتور وحفظه الله السهيلي في كتاب التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج وتوشيما يا كاول المغنى سيكون مولان سلك تكيما لما يسلك أبو أن الله تعالى يجرب عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لسن شيني ولن ستالوني قد أبوما وأن عبد الله بن عباس ولن سلك تكيما بينما أيكي سنك ومن الرأي tarudi guda goma biyar aka biyar a sauran jiki Allah ta'ala ya jarrabe shi da su kuma ya cika su wanda ya tabbata cikin sahih muslim hadithin an Aisha radiyallahu ta'ala anha tace baiki alaihi salatu wassalam yace ashr min al-fidra qass al-sharib wa ifaq al-lihya wa siwar wa istinshaq al-ma'i wa qass al-adfar wa qass al-faraj wa natf al-ibdi وحلق العانة ونسيت العاشر وانتكاس الماء الضال مسعف ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة وأتولى أن تالو لي قدابوما وأن ما إكيتي تالو لي قدابوما أمتكين الديني نمسلمتي سنة لك أمتكين سنة لي نأن نبابا wanda farkon wanda aka fara yi wa umarni da waɗannan tarurrukan guda goma shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda al-Imam Sharaf al-Haddi Abadi cikin littafin Qawlul Ma'qut sharhi na Sunan Abi Dawud ya kawo ya hakaito maganar Abu Sulaiman al-Khattabi daya daga cikin manyan malaman da suka yi wa Sunan Abi Dawud da sharhi yana da littafin Ma'alim as-Sunan wanda sharhi ne na Sunan Abi Dawud to yace waɗannan tarihi guda goma wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ambace su cikin hadisin na Aisha su ne wanda Allah ta'ala ya umarci annabi Ibrahim daga cikin akwai girin cewa gashin baki farkon wanda Allah ta'ala ya fara yi wa umarni da ya girce gashin bakinsa shine annabi Ibrahim sai kuma annabi ifaqul lihya cika jemanya ya zamanto an cika jemanya kada aske ta ko kadan kada a rage wannan shi ma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ne farkon wanda ya fara cika jemanya sai kuma na uku asiwaku wato sunna ta aswaki aswaki mutum ya dinga amfani da ice na aswaki saboda ya kankare dauda da wani na bakin shi sai kuma na hudu wastin shawul ma'i da shafarwa a hanci na biyar wafassul anfar da girgucewa faracina kada mutum ya bar farcen shi zaƙau-zaƙau wanda in za su gaisa da mutum ba aikata riba zai iya ta kai shi har ya yanke shi wafassul barajin da kuma wankewa wato maɓullar gaɓaɓuwa wanda shi ma wannan saboda guri ne wanda datti dauɗa tana taruwa irin nan lokacin da mutum yake wanka ya wanke wuraren da dai dauɗa take iya taruwa a gurin wannan shi ma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala shi ne aka fara yi wa umarni wato shi ne Allah ta'ala ya fara yi wa umarni wajen wankewa wannan guri sai kuma na gaba ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa natful ibr da askewa gashin hammata wanda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ne wanda ya fara aikata wannan sunna ta askewa gashin hammata wa halul ana da kuma askewa gashin mara wanda wannan shi ma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya cika da kuma abin da ya shafi yin tsarki na ruwa wantika sun ma'in da yin tsarki na ruwa Mus'ab ibn Shayba yace wa nasitu al-ashirata illa an takuna al-mahmara na manta ta da ta goma face ne furfural baki ce to waɗannan su ne tarihi guda goma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci ma'aiki alaihi salatu wassalam da ta harshen ma'aiki manzo Allah ya ce ashrun min al-fitra to su ne aka umarci annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da yin su kuma ya cika su ya zo da su cikakku waɗansu daga cikin malamai suka ce talibin da Allah ta'ala ya umarci annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da shi wannan maganar al-Imam Abu Fida ibn Kathir Allah ta'ala ya jikansa da rahama wato ya kawo wannan magana cikin littafinsa tafsiri hatta hadisin da nan Aisha radiyallahu anha shi ma ya kawo shi a can waɗansu daga cikin malamai suka ce talolin da Allah ta'ala ya umarci annabi Ibrahim da su shine abin da ya shafi ibadar hajji ayyuka na hajji su ne abin da Allah ta'ala ya umarci annabi Ibrahim saboda annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ne wanda mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam ya nuna wa yadda ake ibadar hajji malamin annabi Ibrahim wajen abin da ya shafi ibadar hajji shi ne mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam kamar yadda azhar na Abu Tufail wanda Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a wato ya kawo wannan azhar din cikin littafinsa al-Musnad daga Abdullahi ibn Abbas lokacin da Abu Tufail yake mai tambaya game da abin da ya shafi kaka annabi Ibrahim yayi ibadar hajji yace to ma'aiki alaihi salatu wassalam yace annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mala'ika Jibril ya zo mishi da ya zo mishi ya kai shi wato wajen al-Mas'a inda ake sa'ayi da kankanin Safa da Marwa anan shedan ya bayyana a gare shi suka yi kokuwa ya kayar da shi da Ali. Ya tafi da shi wajen inda ake jifan jamara, inda ake jifa, a nan ma shedan ya bayyana a gare shi, ya jefe shedan ya tsere. Haka nan a guri na biyu, wajen inda ake jifan jamara, a nan shedan shi ma ya bayyana a gare shi, ya jefe shi ya tsere. To a nan ne Allah tabaraka wa ta'ala sai ya umarci Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da yanka ɗansa Annabi Isma'il alayhi salatu wassalam, kamar yadda Allah ta'ala ya haka ya tuƙi sar cikin suratul Safat, wa fadailahu bi dhilin azim, kamar yadda Allah ta'ala ce, kuma sai muka fanshi wato ɗan nasa da abin yanka wanda yake mai girma na aljanna, rago wanda yake mai kyau, kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas ya ce, na ga muna sai da irin wannan raguna a nan Makka, kamar yadda yake cikin musulmin na Imam Ahmad. Waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan ibadar hajji ita ce Allah ta'ala ya jarraba Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da ita, ta hanyar har ya yi ta bayyana mai shedan, amma kuma duk da haka bai yi ƙasa a gwiwa ba, sai da ya aikata abin da Allah ta'ala ya umarce shi da ya aikata. Ya bi umarni na Allah, shedan bai zahar da shi ba, bai razanar da shi ba, ya aikata abin da Allah ta'ala yake so. Waɗansu daga cikin malamai suka ce shi ne wato manasibul hajji, wanda wannan waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun kawo cikin tafasirin nasu, irin Qurtubi, irin Shi'a, Ibn Athiyya, irin shi ma Ibn Kathir, duka sun kawo wannan maganar cikin tafsirinsu. Waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya jarraba Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da shi, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi ta hanyar waɗansu taruri guda shida, wanda Allah ta'ala ya ambaci guda uku cikin suratul An'am, Allah ta'ala ya ambaci ɗaya cikin suratul Al-Anbiya, Allah ta'ala ya ambaci ɗaya cikin suratul Safat, ɗayar kuma ya tabbata a cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Na farko, Allah tabaraka wa ta'ala ya yi niyyar ya nuna wa Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam waɗansu dokoki nashi. Lokacin da mutanen shi, Annabi Ibrahim a zamaninsa ana ce mai imamun muwahhidina, saboda gaba da bayansa duk mushrikai ne. Akwai masu bautar wuta, akwai masu bautar rana, akwai masu bautar wata, akwai masu bautar tubulari. To Allah ta'ala ya ce falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin. Jarrabawa ta farko da Allah ta'ala ya bai, tun a lokacin da Annabi Ibrahim yana yaro ya tambayi mahaifin shi menene ubangijin sa, sai mahaifin shi ya ce mai tubulari. Da dare ya ce yanzu wannan shine mahaliccin nawa. To bayan tubularo ya faɗa da safe, sai ya ce wa baba, ai bana san Allah da zai zama tono lokacin babu shi, ina son Allah da zai zama tono kowane lokaci in buƙata ta bujiro min, zan kira shi kuma zai amsa. Amma tubularon nan na gan shi jiya da dare, amma yanzu babu shi. Shikenan, falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi. To bayan rana ta fito, sai mahaifin shi ya ce, to ga shi nan yanzu Ubangiji naka ya fito, ka faɗa mai abin da kake so. Ana nan falamma afalat qala la'in lam yahdini rabbi la'akunanna minal qawmid dallin. Lokacin da rana ta faɗa, duhun dare ya shiga, ya ce hallo dai, ga shi kun ce wannan shi ne Ubangiji na, kuma shi ma ya faɗa. Sai ce lalle wallahi, idan Ubangiji na bai shiryar da ni ba, lalle zan kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke karkacewa hanya. To shi kenan, falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi. Lokacin da ya ga wata ya fito, ya yi da ja, sai ya ce mashi wannan kuma hannu shi ne Ubangiji, ya ce ƙwarai wannan shi ne Ubangiji. To Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam duka da ƙarshe ne ya ce inni bariu min ma tushrikuna inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushrikin. Na uku, na hudu, mutana Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam sun yi ta mai tsoro akan cewa za su kona shi idan bai dawo ba daga rikiyar abin da yake kai na cewa abin da suke bautawa bai dace a bauta musu ba. Allah ta'ala ya ce qalu harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Allah ya ce billahi ya naruku ni bardan wasalamun ala ibrahim. Muka jarrabe shi ta hanyar aka yi mai gujaujawa, aka mai daurin goro, aka dauke shi wuta tana ci, aka cinna shi a ciki. Amma duk da wannan ya sa mai ce zai sauka daga abin da yake kai na bautar Allah ya bauta wa wani Allah. Ya daure ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, kamar yadda hadithu Abdullahi ɗan Abbas wanda yana cikin Sahih Bukhari ya tabbatar da haka. To Allah ta'ala ana jefa annabi Ibrahim cikin gayi, yasa Allah ya ce muka ce wuta ki zamanto sahihi ga annabi Ibrahim da kuma aminci gare shi. Allah ta'ala ya jarrabe shi, kuma annabi Ibrahim ya ci ya jarrabawa. Sai al'amari na gaba, Allah ta'ala ya jarraba annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ta hanyar ya yanka ɗansa. Lokacin annabi Ibrahim a cikin ‘ya’ya na shi, Allah ta'ala ya ba shi ɗa annabi Isma’il. Allah ce fa basharnahu bi ghulamin halim, muka ba shi albishir da yaro wanda yake mai haƙuri. To lokacin da yaron ya kai lokacin da ya kamata a ce ya kama wa baban shi wajen aiki, annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam sai mafarki, a mafarki Allah ta'ala ya umarce shi da ya kada sa. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madha tara. Lokacin da ya tashi ya ce ya kai dan karamin dana, ni na yi mafarki na gani a cikin mafarki gashi ina yanka ka, ya kake so a yi? Annabi Isma'il alayhi salatu wassalam ya ce ya abati fa'al ma tumar, babaka aikata abin da aka umarce ka. Saboda mafarkin annabawa gaskiya ne, ba irin mafarki ba ne namu. Abin da suka gani a cikin mafarki kamar abin da suka gani ya bayyane. Maiki alayhi salatu wassalam da shi da sauran jama'ar annabawa dukkaninsu idanuwansu ce take barci, amma zuciyarsu a farke take. Kamar yadda hadisin Anas bin Malik wanda yana cikin Sahih Bukhari ya tabbatar da haka, wa kadhalika al-anbiya talamu a'yunuhum wa la talamu qulubuhum. Haka nan annabawa na Allah idanuwansu suna yin barci amma zukatansu ba sa yin barci. To Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da wannan a yanka dan shi, amma annabi Ibrahim ya gaya wa dan nashi da shi da dan nashi kowanne ya miƙa wuya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bar saddaqta rubiya inna kadhalika najzil muslimin inna hadha la huwal bala'u mubin. Lalle haqiqa ka gaskata mafarkin da aka da ka gani, umarnin da aka baka ka cika umarni. Allah ta'ala ce sai muka fanshe shi da rago mai girma na aljanna, aka yanka rago mai mace annabi Isma'il alayhi salatu wassalam, da kuma hijira da Allah ta'ala ya umarci annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya yi da shi da matarsa a mahaifiyar annabi Isma'il alayhi salatu wassalam. Lokacin da annabi Isma'il Allah ya umarce shi da ya yi hijira ya kai iyalinsa mahaifiyar annabi Isma'il nan Makka ya aje ta a lokacin babu kowa, ko tsuntsun babu babu ruwa, wato babu zamzam wannan wanda Maki alayhi salatu wassalam ya ce ruwan da ya fi kowane ruwa albarka a duniya ruwan zamzam. To ta dalilin mahaifiyar annabi Isma'il alayhi salatu wassalam ne, mala'ika Jibril alayhi salatu wassalam ya zo ya tona mata shi, ta zama tana sha. Bayan ta ɗauki lokaci mai tsawo tana fama da ishin ruwan, Maki alayhi salatu wassalam ya ce yarhamullahu umma Isma'il law tarakat zamzama lakanat zamzam aynan wa aynan. Lokacin da ishruwa ta kama ta, ta tafi gudun safa, ta hau, ta leka, ta leka, ba ta ga kowa ba, ta gangaro, ta zo dutsen Marwa, ta leka, ta leka, ba ta ga kowa ba, ta koma, ta hau, sai da ta yi sau bakwai. Maiki alayhi salatu wassalam ya ce fa dhalika sa'yun nasi bainas safa wal marwa, wato wannan shine sa'ayi na mutane tsakankanin safa da marwa, wanda wannan kai kawo da tayi sai da tayi sau bakwai. Kamar yadda yana cikin Sahih Bukhari azar na Abdullahi ɗan Abbas mai tsawo kusan safa habi da wani abu, wato ya yi bayanin yadda Allah ta'ala ya ajje mahajir annabi Isma'il a nan kusan dakin Allah a lokacin babu kowa hatta ma dakin ba a gina shi ba saboda insha Allah ta'ala kisar gina dakin da mu tarra ta nan ba da jimawa ba wajen wajiyar kawo Ibrahim da qawaid min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wadansu daga cikin malamai suka ce wadannan tanodi guda shida wanda Allah ta'ala ya jarraba annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam su ne wadannan fa atamma hunna, sai shi annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya cika su ya zo da su cikakku kamar yanda Allah ta'ala ya umarce shi. Allah ta'ala ya ce wa Ibrahim alladhi waffa, wato ga ambata khalilin namu annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wanda ya cika abinda Allah ta'ala ya shar'anta mai. To wannan ita ce kira'a ta jumhurul qurra, wato wa idhibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna, wanda ita ce kira'a nafi al-madani, ita ce kira'a al-abnabu na kasir al-maki, ita ce kira'a al-kufiyuna thalatha hamza kisa'i asim ibn abin najud, ita ce kira'a abu amr ibn al-ala al-basri. Sai kuma wajidin tara Ibrahama, cikin ƙurrahu akwai wanda yake karanta Ibrahama, a nan gurin dukkan wuraren da suke cikin Ibrahim wanda ya zo cikin suratul Baqara, Abdullahi ibn Amir ash-Shami riwayar Abu al-Walid Hisham ibn Ammar al-Dimashqi yana karanta Ibrahama a wurare 33 a cikin Al-Qur'ani, wanda akwai guri 15 a cikin Baqara. Rubudun wa idibtala Ibrahim nan muna da kai gurare guda 11 a nan cikin suratul Baqara, a nan guri 11 a cikin tilka suru muna da guri 10 a rubu na farko alam tara ilal ladhi haja Ibrahim wa ana Hisham yana karanta Ibrahim in kala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumeet kala ana uhyi wa umeet qala Ibrahim, sai kuma wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil al-mauta, sai da mun tona guri 11 can guri 4 sai da muna da guri 15 cikin suratul Baqara. A cikin suratul Nisa'i muna da gurare guda 3 inda Ibrahim ya zo cikin suratul Nisa'i ya zo guri 4, amma banda guri na farko shi ne yana karantawa yanda kowa yake karantawa am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli faqad ataina ala ibrahim alkitaba, ana ya wafaqawa jumhurul qurra. Amma gurare na uku wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muslim wattaba'a millata ibrahim hanifa wattakhadha Allahu ibrahim khalila, summa inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa awhayna ila ibrahim, wato nan muna da guri 18 idan muka hada guri 15 na Baqara da wannan sura ta Nisa'i guri 3 sai da mun samu guri 18 cikin suratul An'am. Zaka cire dukkan Ibrahim din da yake ciki, guri ɗaya zaka tabbatar mai Ibrahim ya wafaka jumhurin guraren dukka da Ibrahim ya zo cikin suratul An'am, in ban da guri na ƙarshe dinan diyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana min mushrikin, ana haka yake karantawa. Sai kuma gurare guda biyu cikin suratu At-Tauba ko suratu Bara'a, shi ba gurare guda biyu na ƙarshe, ma kana lin nabi wal ladina amanu an yasalshu lil mushrikin walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana sirfa'u Ibrahim bin Abi illa mu'idatun wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la wa'un halim. Wato wadannan gurare sai da mutum muna da guri 21 cikin suratu Ibrahim, muna da guri daya wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an a'budal asnam, sai da mun to muna da guri 22 suratul Nahl, muna da guri guda biyu shakiran da al-ummi inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa da kuma thumma awhayna ilayka an tabi'a millata Ibrahim hanifa, muna da guri 24. Sai kuma cikin suratul Maryam muna da gurare guda 3 wa zikrul kitabi Ibrahim qala ar-rajulu anta an alihati ya Ibrahim sirru min zurriyyati ibrahim wa isra'ila sai da muna da gurare 27 cikin suratul ankabut muna da guri da na karshe walam ba ja'atkum sunna ibrahim bil bushra sai kuma guri na 29 suratul shura shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahim sai kuma cikin suratul zariyat na 30 daidai al-ataka hadithu dayf ibrahim al-mukrami sai guri na 31 inda muka karanta da ibrahim alladhi waffa Allah tazilu waziratun wizra ukhra sai guri na 31 cikin suratul hadid walaqad arsalna nuhan wa ibrahim bi'anna fi dhurriyyatihim al-quwwata wal-kitab sai guri na karshe barakatu lakum uswatun hasanatun fi ibrahim walladhina ma'ahu cikin suratul al-mumtahina ko suratul mumtahina wadannan sune gurare 33 wanda Abu al-Walid Hisham ibn Ammar al-Dimashqi rabina Abdullah ibn Abi al-Ashami yake karantawa kamar yadda al-Imam Shafi'i Allah ta'ala ya cikin sa da rahama yace wa fiha wa fi nasin nisa'i thalathatun اواخر ابراهيم داها وجملا وما اخر الانعام حرفا براءه او تحت الرعد حرف تنزل وفي مريم والنحل خمسه احرف واخر ما في العنكبوت منزلا وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي في امتحانه الاولى ووجهان فيه لابن ذكوان هنا ووتخذ بالفتح عما واوغلا wato soban shi Abdullahi ibn Bashir ibn Zakwa shi yana da fuska guda biyu a wannan guri a cikin suratul baqara ya wafaka wa jumhur kuma yana da kai hanya ta irin yanda soban shi yake karantawa insha Allah shine Allah ta'ala ya ce fa tammuhunna sai ya cika su ya zo da sun cika ku to bayan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya zo da su cika ku qala inni ja'iluka lin-nasi imama Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa annabi Ibrahim alayhi salatu wa salam inni ja'iluka imaman haqiqa ni ne sanya ka limami ne ni zan sanya ka ka zamanto shugaba wanda nagari bayina nagari za su dinga yin koyi da kai cikin ayyuka na alkhairi yuqta dalika wa yaktali bika as-salihun ala imaman ya'tamuna bika wa yaqtadi bika as-salihun wato kalaman to limani wanda za a dinga yin koyi da kai bayina nagari za su dinga yin koyi da kai qala wa min dhurriyyati annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yace ya Allah ka sanya shuwagabanni ka sanya limamai daga cikin zurriyata ka sa cikin zurriyata a samu bayi nagari wanda za a dinga yin koyi da su wajen yi maka da'a wanda wannan kamar yadda malamai suka ci dama yana daga cikin babban buri na ma'aiki za ka ga cewa duk ma'aiki fatan shi shine a ce dan shi ya fi shi aiki na alheri fatan shi dan shi ya fi shi abin da yake kai na alkhairi to shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da Allah ta'ala ya ce da shi zan sanya ka ka zamanto jagaba na mutane ka zamanto limami sai ya roki Allah ya ce Allah ka sa cikin bayata cikin zurriyata a samu waɗanda za su zamanto a imma ne shuwagabanni limamai wanda za a dinga yin koyi da su wajen ayyuka na alkhairi qala la yanalu ahdi adh-dhalimin Allah subhanahu wa ta'ala yace wa annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam addu'ar da kai na amsa lalle zan sanya limamai cikin zuriyarka kamar yadda kuma gashi nan abin Allah ta'ala ya tabbatar maki alayhi salatu wassalam yana daya daga cikin al'umma yana daya daga cikin zuriyata annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah yace la yanalu ahdi adh-dhalimin alqawlina na bada limanci waɗanda suke limamai cikin al'ummar wannan da ma waɗanda suka gabata alƙawari na bayar da shugabanci la yanalu zalimina baya samun azalimai wato Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa addu'ar annabi Ibrahim sai dai yanda yace wa annabi Ibrahim shine dukkan wanda yake mushriki ne wato wanda yake lalatacce ne azalimi ne kafiri ne to ba zan bashi shugabancin musulmai ba bare da mun to musulmai ya zama imamu su ba saboda azzulmu akwai azzulmu wanda yake bada ma'anar shirka akwai kuma zulmun da yake shirka ba kamar da Imam Bukhari wato yayi babu a cikin kitabul imani wanda yake nuni akan haka babu zulmun duna zulmi babu wanda yake bayani dangane da zalunci kasan wani zalunci akwai wanda gurin da zaka ji an ce azzalimi ne wannan kuma ana nufin mushriki ne saboda Allah ya ce wal kafiruna hum adh-dhalimun alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum min dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wannan duka ana magana akan shirka a cikin suratul Luqman Allah ta'ala yayi ba ya kaito mana kissar Luqman da shi da ɗansa yace ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun 'azim amma ne dan muka dauki az-zulm wanda yazo cikin suratul Fatir wanda Allah ta'ala ce thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muhtasidun wa minhum sabiqun lil khayrat bi idhnillah wannan zalunci ne wanda bai kai wancan zalunci girma ba saboda kamar yadda muka faɗa zalunci akwai wanda yake fitar da mutum zuwa ga musulunci ya fitar da shi daga musulunci zuwa ga shirka akwai kuma zalincin da yake kasa da wannan da baya fitar da mutum daga cikin shirka to anan wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi yana nufin waɗanda suke mushrikai azzalimai wanda suke kafirai a alƙawari na da ba su limanci kamar yadda Mujahid ibn Jabr ya faɗa ce a hadi ma'ana al-imama wato alƙawari na ba da limanci baya shafar azzalimai azzalimai ba za a ba su limanci ba al-imamu siddi da waɗansu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da al-imama wato abinda Allah subhanahu wata'ala yake nufi da wannan alƙawari shine na nada shugabanci shugabanci ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya dora wanda ba musulmi bane akan musulmai ya zama kuma shi zai jagorance su sai dai dole ya zamanto an samu musulmi ko muna musulmi musulmi irin yanda kuma musulmi din a cikin su akwai wake da shinkafa sai ya zamanto su ma cikin jagororin tafiyar an samu wake da shinkafa akwai musulmai akwai muna musulmi musulmi akwai wanda muna musulmi kamar yadda kuma tafiyar da ta kasance kamar yadda Allah ta'ala ya ce ka zalika walli ba'da zalimina ba'dan bima kanu yaksibuna inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim da waɗansu daga cikin ayoyi to ina ga anan ya kamata a ce mun kwana insha Allah tabaraka wa ta'ala a aya ta gaba a karatu na gaba za mu tashi daga kan wato a maganar annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas abinda muke daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muke kuskure ko tuntuba harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadha al-qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Allah ya kawo malam lafiya malam likitanci annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam to banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani annabi da ake cin sallallahu alaihi wasallam ko kuma kuma shi
dukkan annabawa ana ce musu sallallahu alaihi wasallam inda malamai suka yi sabani akai shine wanda ba annabi ba za ka iya ce mai sallallahu alaihi wasallama za ka iya mai salati ko ba za ka iya mai salati ba amma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ana ce mai annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam za ka ce annabi Isa sallallahu alaihi wasallam ko alaihi salatu wassalam kamar yadda zaka ce wa baiki alaihi salatu wassalam a dukkan su amma wanda ba annabi ba irin ka ce Abubakar zaka iya ce mai sallallahu alaihi wasallama ko ba zaka iya ce mai ba a wadansu daga cikin malamai suna ganin zaka iya fada saboda baiki alaihi salatu wassalam wata rana ya kai wa Jabir bin Abdullahi ziyara gidansa iyalin ba Jabir ta ce ya rasulullahi salli alayya wa ala zawji tace ya bai ce Allah kai mun salati da mijina tace sallallahu alaihi wasallam to wadansu daga cikin malamai suka ce ya halatta amma wadansu suka ce a salati sallallahu alaihi wasallama ya takaita akan annabawa kamar yadda radiyallahu anhu ya takaita akan sahabbai rahimahullahu kuma ga sauran wadanda ba sahabbai ba mun gane da kyau babu da shi wajen annabawa ko wanda yake ce bai sallallahu alaihi wasallam now
sunan sallah ta bayan abu da sallah ta bayan shaki mustahab wanda ake yi a shiga talamu mustahab ya ci buku
ya tabbata sunna ce maiki alaihi salatu wassalam yana yin ta kamar yadda hadisi Abdullahi ibn Umar ya nuna wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim Abdullahi ibn Umar yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam sajdataini qabla al-zuhr wa sajdataini ba'da al-zuhr wa sajdataini ba'da al-maghrib wa sajdataini ba'da al-isha' wa sajdataini ba'da al-jumu'ah riwaya ta Muslim fa amma al-jumu'atu wa al-maghrib wa al-isha' fa fi baitihi a sunna ce ba ba wajibi ba ce idan mutum bai yi babu laifi a kansa na
menene hukuncin wanda ke aikata abubuwa guda biyar wanda kamar wanda ke fito masu jawo masu da shi gaza ko kuma wanda ke bada a hito mai shi ko sai za a gwada shi
abin da ya shafi mazi malikiya sun tafi kan cewa idan mutum ya fitar da mazi da gangan azumin shekari sun sa shi cikin mufdiratu as-siyam cikin abubuwan da suke karya azumi inda gangan mutum ya fitar da shi wadansu daga cikin malamai wanda jumhur sun tafi kan cewa mazi baya fitar da baya karya azumi ko da gangan mutum ya fitar da shi saboda ba hadisi wanda ya tabbata cewa maiki alaihi salatu wassalam ya ce mazi yana karya azumi wanda kuma wannan ita ce fatawar daya daga cikin manyan malaman musulunci da wannan zamani a Sheikh Abdulaziz bin Abdullah ibn Baz rahmatullahi alaihi da kuma ina ga wannan ita ce fatawa ta annajina ad-da'ima kan abin da ya shafi mazi baya karya azumi sai bangaren abin da ya shafi jini wajen mutum a fitar jini a jikinsa amma saboda abu da shi a ga yadda yadda yake ciki a irin ko za a yi aure ko kuma a mutum ya je shi ya baya wa wani jini wannan malamai sun yi sabani a kai waɗansu suna ganin cewa ɗaukar jini yana karya asali saboda hadisin Sauban wanda yana cikin sunan na Abi Dawud madara salwa ce afdalul hajim wal mahjum da wanda aka yi wa kaho da shi wa zamun da ya kaho dukkaninsu kowanne azumin shekari wanda waɗansu daga cikin malaman hadisi sun hassana wannan hadisi waɗansu kuma sun tafi akan cewa bai inganta ba saboda akwai hadisai ya rubuta cikin Bukhari da Muslim wanda sun tabbata cewa maiki alaihi salatu wassalam an bai kaho a cikin azumi yana azumi kuma bai samu matsala kuma ga asar na samit ibn aslam al-kunani wanda yana cikin sahih bukhari ya ce na tambaya anas bin malik a kuntum takrahuna al-hijamata lisani na qala la illa min ajli al-du'af ya ce da ce mai shin kuna kyamar yin kaho ga mutumin da yake azumi anas ya ce a'a sai dai saboda jin tsoron kada ya galabaita amma in dai in ka je ka ba da jini to wadansu daga cikin malamai sun hada da hukuncin yin kafo da ɗaukar jini a jikin mutum duk ɗaya ne idan ka je ka ba da jini in haka zai iya janyowa hajijiya ta kayar da kai ka zamanto nauyi a kan mutane baya dacewa ka ba da jini idan kana cikin azumi amma in kana da yaƙinin cewa da an ɗauki jini litir ɗaya litir biyu a jikinka ko uku da ka iya jurewa babu laifi ka bada na'am al'adun kai nan da kare ba na'am yanda ya kamata abinda ya shafi hannun hagu ma'aiki alayhi salatu wassalam yana abubuwan da suke ba min ba ne a fahara ba ne da su damar shi ita ce yake amfani da ita kuma hadithu ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadithu Abdullahi da Umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce idan aka la ahadukum falyakul biyaminihi wa idza akala falyadha shariba falyashrab bi yaminihi wa idza akhadha falyakhudh bi yaminihi wa idza a'ra falyudhi bi yaminihi aw kama qala alayhi salatu wassalam idan dayan ku zai ci abinci ya ci da hannunsa na dama idan zai sha abin sha ya sha da hannunsa na dama idan zai afsa ya afsa da hannun dama idan zai aje ya aje da hannunsa na dama ga hadisin na Aisha kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya umta ya muna masaba fi sha'nihi kullihi fi zuhurihi wa tarajulihi wa tanawulihi ga hadithna na Hafsa wanda yana cikin sunan da na Hafsa take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ja'al yaminahu li da'amihi wa sharabihi wa thiyabihi wa yaj'al shimalahu li ma siwa dhalika maiki alaihi salatu wassalam yana sanya damar shi ga abincinsa, kashansa, ka saka tufafin shi, hagun din shi ba yana sanya ta ne daga abinda ya dace ba irin zai sha zai ya ce kazanta majina da sauransu yana saka hagun amma ɓangaren limbabin ta karim ana so a gabatar da dama wanda imamun Nawawi ya yi babi mai cin gashin kanshi a kan haka cikin Riyadhus Salihin a babin da yake bayani a kan gabatar da dama fi kulli ma kana min babin ta karim idan mutum zai yi rubutu ko na larabci ko na boko ya gabata a ce ya zamanto da hagu ne saboda ya zamanto da dama saboda hagu idan yi da ita ya yi kamanceceniya da shaidan shaidan shi ne yake abubuwansa da hagu idan ya zamanto kuma mutum Allah ya halicce shi haka nan bayan da ya iya sai dai dole ya yi hagu ɗin to fattakullaha mustafatu akwai wanda za ka ga cewa zai iya yin ta damar amma da gangan yake da hagu ɗin ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisin Salama ibn al-Akwai wata rana ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ga wani mutum yana cin abinci da hannun hagu sai ya ce mai kulbi ya dinka ci da dama sai ya ce la astati'u ce ba zan iya ci da dama ba ya rasulullahi ba za ta ce mishi la astata'a kada Allah sa ka iya ci da hannun dama Salama ibn al-Akwai ya ce ma manahu illa al-kibr ba komai ya hana shi ba ya ci da dama girman kai ne saboda madala ya ci gyaran shi a cikin jama'a baya so kuma ya sanda sai ya ce ba zai iya ci da hannun dama ba sai ma yake mai kunyar addu'a Salma ya ce tun daga wannan ranar bai taba daga hannun shi na dama yake shi baki ba saboda addu'a ta maki ta same shi da haka sai mutun ya ga yanayin da yake ciki in mutun zai iya yin amfani da dama to idan aka fi so ya amfani da ita in Allah ya gaddara ba shi da lafiyar dama ne larura ce ta sa ya dawo din to wannan babu ne amma in dai zai iya yi da dama ya yi da abun da ya kyauta ba saboda ya yi kamanceceniya da shira na'am to ni haka na sauci zamzam ko babu zamzam ina ga Hausan ba dai da ruwan zamzam ake ce mishi ruwan zamzam ake ce mishi ko na'am
bayanin ta sallar azkar
ba salatu tasbihi ba sallar azkar kuma akwai salatu tasbihi amma ban san salatu azkar ba salatu tasbihi malamai sun yi sabani akan ingancin ta da kuma rashin ingancin ta wanda cikin malaman zamani akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani da waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ta tabbata amma waɗansu daga cikin malamai jumhur suna ganin ba ta tabbata ba saboda sallah ce wanda ba ta da yar ruwa cikin salloli ga baki da kuma tunda ta zo ta hanyoyin da ake sabani a kai suna nuna akan cewa inda a ce ta tabbata kamar yadda ma'aiki ya faɗi romanta bai kamata a ce an samu shakka wajen hanyarta ba ya sa salatu tasbihi ake ce mata wajen tasbihi 300 ne ake yi kowace tsayuwa tasbihi 75 kowace raka'a ɗaya tasbihi 75 tsaye tasbihi goma, a rukuu tasbihi goma, idan aka dago kafin a tafruku tasbihi goma, a sujada tasbihi goma, idan aka dago tsakankanin sujudu tasbihi goma, aka koma sujada tasbihi goma, a tsaye tasbihi 15 ake. Sai zaman to za mu ga mun samu tasbihi 75 a tsaye a rak'a daya. To wannan shine ake yin, ake ce mata salatu tasbihi. Amma dai gaskiya rashin tabbatarta ya fi inganci sama da tabbatarta, saboda Sheikh Nasiruddin Albani babban malami ne na hadisi, amma dai akwai malaman da suke ɗaliban shi ne kuma sun yi sidiraji kan cewa hanyar bata inganta ba, bata inganta ba.
Na'am.
Yanda ake wankan janaba kashi biyu ne, akwai sifa wanda take ta ijzar, akwai kuma sifa wanda take ta cika. Ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisai guda biyu wanda dukkaninsu kuma na iyalin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne. Akwai hadisin na Maimuna, Allah ta'ala ya kare yadda da ita, na Maimuna ta ce wa ba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wudu'an li janabatin وفي روايه فسترته للبخاري بثوب ولهما فكفى على يمينه فكفى على يمينه بشماله مرتين او ثلاثه ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض وللبخاري امن حائضه مرتين او ثلاثه ولمسلم فدلكها دلكا شديدا وضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا ولهما ثم مضمض واستنشق وغسل وغسل رأسه ثلاثا ثم غسل سائر جسده ثم تلاحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم أجدها فجعل ينفض بيده. عند سفر وانكا نجلبا تكي حديث ميمونة وانا ما كرتا شيئا ما يكي عليه الصلاة والسلام إلا كيما يروابا نايش فلقوا أبن ديكينا وانكي واحد نايشي so biyu ko sau uku bayan ya wanke hannayen shi kuma sai ya wanke farjinsa, bayan ya wanke farjinsa kuma sai ya buga hannunsa da ƙasa ko da jikin katanga so biyu ko sau uku, bayan ya wannan sai ya wanke hannayen shi, bayan ya wanke hannun shi kuma sai ya kurkure bakinsa, ya shaka ruwa a hancinsa, ya wanke fuskar shi, sai kuma ya wanke kan shi sau uku, bayan ya wanke kanshi sau uku sai ya wanke hannayen shi, sai kuma ya zuba ruwa a jikin shi gabaki daya, ya cuccuɗe jikinsa tun daga saman shi har ƙasan shi, ya fara daga ɓangaren dama sannan hagu, sai kuma a tafi ƙasa, daga ƙarshe kuma sai ya wanke ƙafafuwan shi. Wannan shine abin da hadisi na Nabi Muna ya tabbatar, da kuma akwai hadisi na Aisha radhiyallahu anha wanda shi kuma na Aisha ta ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idan tasala min al-janabati bada'a fa yatawaddau kama yatawaddau li salati thumma yadkhulu asabi'ahu fi al-ma'i fa yukhallilu biha wasul sha'rihi thumma yasubu ala ra'sihi thalatha ghuratin bi yadayhi wa fi riwayatin fa yukhallilu biha wasul sha'rihi hatta idha dhanna an qad arwa bashratahu afada alayhi al-ma'a thumma yafidu al-ma'a ala jildihi kullihi. A riwayar nan na Aisha, sifar wanka shine bayan mutum ya wanke gabansa alwala ne, irin alwalarsa ta sallah ne, bayan ya gama wannan alwala ta shi ta sallah, sai kuma ya dawo kan shi ya wanke shi sau uku, bayan ya wanke kan shi sau uku sai kuma ya zuba ruwa a ɓangaren jikin shi na dama, tsakin jikin shi na dama ya wanke shi, sai kuma ya zuba ruwa a ɓangaren jikin shi na hagu ya wanke shi. Wannan shine sifar wanda hadisin nan Aisha ya tabbatar mana. Za mu ga cewa a nan Maimuna kafafuwa a ƙarshe ake wanke su, a nan na Aisha kuma a cikin alwala ake wanke su. Shine Ibn Raqiqul Eid, Allah ta'ala ya jidan sa da rahama, cikin littafin Ihkamul Ahkam, sharhin Ibratul Ahkam, ya ce idan mutum zai yi wanka a banɗakin da ya zama irin banɗaki ne mai ƙasa, to sai ya zama to ya yi amfani da hadisin nan Maimuna ya jinkirta wankewa ƙafafuwan shi sai a ƙarshen wanka sai ya wanke su. Idan kuma zai yi wanka a banɗakin da yake shafe da siminti ko yake shafe da taro ko dai ba shi da matsala, to sai ya yi amfani da hadisin nan na Aisha. Wannan ita ce sifa ta kamala. Sai kuma sifa ta ijza. Sifa ta ijza shi ne bayan mutum ya yi tsarki, yayi niyya yayi sarki kai tsaye sai roki ruwa ya bada a jikin shi ya cuccuɗe jikin shi gabaki da ya damu da gaba da baya wannan idan wannan shi ma wanka yayi saboda dama ta aminu jasadi bil ba'i gangama jiki da ruwa din ta yadda ka bada shi inda kai kayi wanka wannan to sifa ta farko ita ta fi wanda idan ka yi ta ba ka da matsala ba sai ka yi alwala ba za ka je ka yi ibadar sallah matuƙar ba ka taɓa azzakarinta ba wannan shi ne siffar wanka na jaraba haka kuma wannan ita ce siffar wanka na yankewar jini na al'ada ita ce siffar wanka na juma ita ce siffar wanka na idi da sauransu niyya dai kawai take shan bambam kamar yadda malamai suke bayani a nan ya kamata a ce mun kwana abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.